That was a song called Dobbin's Flowery Veil. And in case you wondered, that was not Finnish. In fact, there were no lyrics in the song at all, but I guess that it was about a flowery veil somewhere in Ireland. So that's an Irish folk tune. But the next song is in our beautiful own language, Finnish, and it's called Aurora. And it's about Aurora Borealis, the Northern Lights. Has anybody seen Northern Lights here? You've seen them? Yeah, we see them up north, especially in the winter time, and they are beautiful. And this song basically is just telling how beautiful they are. So you should come sometimes, maybe to Lapland, and see Northern Lights. But there is this part in this song where on the CD, when we record this song, we made all kinds of cool Northern Light sounds. Of course, we know what Northern Lights sound like, everybody, right? So, so we thought that let's experiment, since you are all musicians, so you will be good at this. So let's just make this kind of a wind sound, like a... Can you try it once, everybody? Wow. Just like home. Okay, let's try it. Yes, and that's perfect. You know, don't be too loud, because we want to be louder than you. But do this. Let's try it once, so that I will show, you know, this to this end, and then you make like a wave to that side. Okay, let's try it once. Everything was out. Okay, so that's it. It can be a bit faster. I will just, when we get to that point, I will show this way, and then you can go that way, and then I will show there, and it will be perfect. This is Aurora.
Aurora!
Da 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 kuin ne repevät kuin jää.
Oh,